Gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ya shaida hakan ne a jawabin da ya gabatar na sakamakon zaben shugaban kasa Muhammadu Buhari don yin takarar zaben shekara 2019 da aka gudanar jiya Juma'a, sannan kuma ya amfani da wannan dama don goge kuskuren da ya ce an yi. Sannan ya ci gaba da cewa,
ina kuma so da wannan dama don goge wani kuskure da ake yi na zaton cewa gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar yana shakka ko baya son irin wannan zabe na kato bayan kato. Ina kuma so in sake dauka wannan dama saboda ƙaryata wani labari da babban murya, labarin da ya fito na cewa wai ina tunanin barin jam'iyyar APC ko in shiga jam'iyyar PDP ko in shiga jam'iyyar NDP. Tun asali ni ba sanin da wannan tsalle-tsallen ba. Akwai kuma wani labari na ƙarya shi ma da aka bayar, an ce daga sashen watsa labarai na Radio Jamus, wanda aka ce wai na gaya wa shugaban ƙasar Najeriya cewa ni da magoya bayana muna tunanin kwanan nan za mu ƙauracewa jam'iyyar APC. Wannan duka propaganda ce ta ƙarya wanda mahasada makiya cigaban jihar Bauchi suke watsawa. Yan jam'iyyar APC, yan jihar Bauchi, duk faɗin jihar Bauchi muna cikin shiri na fitowa ranar Lahadi mu shiga cikin wannan zaɓe da za a yi na fidda gwani na gwamnan jihar Bauchi wanda zai tsaya takara a shekarar 2019 insha Allah.
Shi kuma shugaban jam'iyyar APC a jihar Bauchi Muhammad Ubanana ya gargaɗi mutane da ya ce suna raba katin bogi na 'ya'yan jam'iyya.
Rahotanni sun zo mana a jam'iyyance cewar ana raba katuna na jebu na shaidar kasancewa ɗan jam'iyyar APC. Waɗannan katuna da ake bayarwa ana ba da su ne ba bisa ka'ida ba, kuma ba asalin kati ne na jam'iyya ba. Gidan da aka samu mutum yana raba kati ba ofishin jam'iyya ba, a sanar da hukuma mafi kusa.
Abdulhamid Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.